Shi kuma AD Rinjani cewa yayi har gobe ruwa na magani shito yace auren kudi akan wulakanci auren soyayya kuma so yana karewa in ba halin kirki ga ma'auratan amma na so ya fi danko a yawan lokuta to Maria MD Abdulrahman ita kuma cewa tayi auren soyayya yafi shi ma soyayya na tsakani da Allah saboda idan mace tana son miji tana jure komai a kansa mai kyau ko mara kyau mai dadi ko mara dadi haka idan namiji ke son mace shima duk abin da zaka yi yana mata kunzuri ya jure duk laifinta Ibrahim Muhammad yace ni dai a gani na a wannan karnin auren soyayya kashi biyu ne cikin dari domin duk irin jama'a da bunƙasar soyayya ka da fitowa idan ta samu wanda ya fi ka kuɗi cikin sauki za ta barka ku shawara ba za ki ba to ga kuma wata amsar haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi tare da Abubakar Salisu Gombeki inda suka ce to a gaskiya dai auren soyayya ya fi auren kuɗi samar da zaman lafiya to amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Sabiu Usman Makurna Allah ya sa na faɗa daidai ya ce salam yau da gobe hakika auren soyayya ya fi inganci 100% musamman ma a ce iyayen yara suna so su ma yaran suna so amma batun aure da kuɗin abu ne tamkar mace mai ciki ba a san me za ta haifa ba ko ɗa mai ido ko aka san haka kai in takaice muku kuɗin mutum na ƙarewa so da aure ma suna ƙarewa Allah ya ƙara mana soyayyar junanmu tare da mintin zuciya ta uwar ƴaƴana kuma sauraro mun gode ku ci gaba da
Thank you. She didn't know what's up. She didn't know what's up. Thank you. I'm not going to do that.
sadu wanda kowanne sai da ra'ayin da ya dace da ba an yi ko na rana ɗaya ne da ta dawo wani shi da ta dawo salata ne ne shi da ne ko na mana mu ita ko ɗaya ta ce ita ko laila da majnun su kansa da nan su kai ta gani wani ne saboda haka kowa da rayuwarsa da fatan za ku tare da abubuwan da suka fada kowa kuma ya san cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da wannan bayan Allah ta bara muna ƙara tabbatar da cewa mutane su dinga bin zuciyar su da abin da Allah ya musu amma bana ne ba kawai san zuciya ba a ne ne ko ba za ta haifa